Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake biyan haraji mafi kankanta akan taba sigari wanda hakan ke ƙarfafa gwiwar mutane musamman mata da matasa har ma da masu ƙarancin shekaru ta'ammali da shi kuma cikin rahoton bincike da ƙungiyar Sislac tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu sa ido a tsarin biyan haraji a Afirka suka yi an gano cewa akwai kamfanoni da ke sana'ar taba sigari da ke kaucewa biyan haraji kana ana amfani da su wajen wawure kuɗaɗen ƙasa Awal Musa Rafsanjani shine shugaban ƙungiyar Sislac a Najeriya
mun ga illar yanda suke bawa shugabannin Afirka cin hanci dan tsire da kudaden da ya dace a ce sun biya haraji ko kuma ya dace a ce ma kudaden ma suna Afirka sama da dalar Amurka 88.6 Afirka take asara akan irin gujewa ko kuma sace kudaden da waɗannan kamfanonika suke yi suna da kuɗi na tashin hankali suna sa yara suna shan wiwi da taba sigari kuma tana la'anta hunhunsu da hantarsu da zuciyarsu a gaskiyar magana shine shan taba sigari yana ɗaya daga cikin gagagaggan cututtukan da suke kashe 'yan Afirka
masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya kwatanta yadda ake mutunta biyan kudaden haraji a ƙasashen da suka ci gaba don ciyar da al'ummar su gaba saɓanin wasu ƙasashen Afirka da ke yi wa haka rikon sa kai na kashi
ƙasashe manya-manya na Turai wanda su dinnan su a ƙasashen su yau idan ka je ƙasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba saboda da kuɗin haraji da shi ake yin duk ayyuka da ake a wannan ƙasa har komai za a yi sai a ce taxpayers money wato kuɗin waɗanda suka biya haraji ba za a musu wasa da shi ba to wannan irin abun yana kawo wa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauran ƙananan ƙasashe masu tasowa ya aka musu na ƙasu rahoto na bankin duniya kusan kwanan nan da aka sako da shi yana gwada mana cewa kudin karfin to ma'aunin tattalin arziki na Najeriya karfin sa da yawan kudaden shiga da ake samu yayi karanci in aka danganta da ma'aunin GDP na Najeriya saboda irin waɗannan zarare wanda kudade suke yi da ya kamata a shigar da su aljihun gwamnati
ana ganin rahoton zai taimaka wa ƙasashen Afirka gyara tsarin harajin da ya dace da kuma takaita yanayin yadda ake ta'ammali da taba sigari da zokar hayakin tabar shisha da ya zama ruwan dare a wasu ƙasashen Afirka shugaban tsare-tsare na ƙungiyar Vision for Alternative Development da ke ƙasar Ghana Labaran Musa Masud ya buƙaci sauran gwamnatocin ƙasashen Afirka da su haramta ta'ammali da tabar shisha a ƙasashen su la'akari da ɗimbin illar da take da shi ga lafiyar ɗan adam
abin da muke call them you know government especially in Ghana ba mu ban shisha in fact garu kar kamar Kenya sun ban shisha Rwanda sun ban shisha even Cameroon ma sun ban shisha so garu kar dewa sun kani da effect da abin ga Afirka muna kuma matasan mu sun ban shisha so Ghana mu kuma muna call on our policy makers kan su ban shisha saboda da Ghana da Nigeria duka domin mu da mu kamar you know brothers and sisters but domin bai da wani benefit I mean come the chiwo problem poverty you know already na our health care system na I mean it's so deplorable kamu ka wani ciwo kuma da ke increase muna you know the health care cost
rahotannin da sun nuni da cewa a duk shekara ana asarar rayukan mutane miliyan 8 a duniya sakamakon cututtukan da ke da halaka da shan taba da zokar hayakin shisha don haka aka buƙaci gwamnati da ta sa ido a waɗannan kamfanoni don tabbatar da sun biya haraji Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya